أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باين هكا يقوى مهصارم ونكسدن النساء ينامك سلما إن تأدين المسلم شئتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتشيك بدا وننكراته نا فسر لتافن قردبي وان دعيو شيني حلقا متى takwas kuma insha Allah ita ce halakar mata karshe wanda zamu yi da kammala shi. Muna fatan Allah mana shagora. Zamu tashi ne kuma babin da yake magana kan aikin haji wanda yake farawa da farillai na haji, kamar yadda muka riga muka dai fada da ma ko cin yana bin rukunnan musulunci da muna magana jan shi kashi kuma musulunci din su ne yake bi dai bayan dai yana daukowa yana ainihin ƙarin bayani kadi yana masa babi shine ma nace babu fara'idil haji. Babi kenan na farillan aikin haji. Yace alhajju fardun yalzamul musta'a fa azmi isaira lahu azma'a faruduhu ihramu thumma niyya thumma alwuqufu laylatal udhiya bil jabalil ma'ruf qabla al fajri a'ni bi dhaka fajr yawmin nahri thumma tawafu lazimun was'ayu ala khilafin yaqtadihi ar-ra'yu. Yace babu fara'idil hajji, babi kenan na farillan hajji. Yace alhajju fardun, aikin hajji farilla ne. Yalzamu, ya lazimce ma almusta'a, mai samun iko, wato shine wanda yake ya samu iko, yana da kudin da zai biya ya je, yana da gozurin da zai amfani da shi, yana da kuma lafiya, kuma akwai hanya wanda za ta tafi din, to shine duk wanda yake ya samu wannan dama din, to farilla ne gare shi ya zo wajen aikin hajji. Kuma an sani aikin hajji in mutum ya shi su daya shikenan ya dauke farilla da ta, sai dai umara kullun da zai saki zai yi in yayi umara ita ma shikenan. To wannan shine, amma da shi aikin hajjin na farilla shine wannan din. Kuma an sani aikin hajjin nan an sani sai mutum da yake baligi, idan yaro ya aikin hajji, aikin hajjin yayi, amma sai dai bai saki farilli ba, idan ya balaga sai ya saki maimaita sannan ya dauke farilli. Amma in ya tayi yana karami lalle tabbas yayi din, haka ne. To wannan shine. Sannan sai ya ce fa azmi isaira, ka karfafi niyyar yin tafiya lahu gare shi aikin haji na azma'an niyya, ma'ana niyya mai karfi. Saboda haka aikin haji yana da matukar muhimmanci. Kuma duk da yake bari sai mu ɗaya takaitaccen bayani wajen yanda ake aikin haji, sannan sai mu ci gaba da shi. Kamar yanda aka sani da ma shi aikin haji duka ko can ana shi ne, wato ana fara shi ne ranar 8 ga watan Zulhajji, 8 ga watan Zulhajji har zuwa 9 ga wata, zuwa 10 ga wata. To sannan sai kuma zama menar za a yi na jifar shi dan shi kuma na jifa da ake yi na kwana biyu ko kwana uku. To wannan dama shi ne mafi yawanci, ko da kaga an kai alhazai an tai da suwa tun da wuri an kai su, to ana kai su ne su ta zuwa wuraren ziyara, su zo Madina, su zo ina da sauransu kamin lokaci yayi na aikin haji din. Amma dai shi aikin hajin ainihin ba a fara yi ne, sai dai mutum ya umra da sauransu yana yi. Amma dai shi aikin haji to sai wato idan ainihin wato sai 8 ga watan Zulhajji, sannan ne ake fara shi yin wannan aikin haji din. Sannan kuma wato kamar yadda aka sani shi aikin haji an sani nau'i, ya kai nau'i kala uku ko kaga. Akwai wanda ake ce akwai watan abun nan ne ifradi, al ifradu kenan, akwai kuma al qiranu, akwai kuma at tamattu. An fahimta? To don haka ga shi ifradi shine mutum yayi niyya yayi halma da aikin haji ita kadai kawai, an gane, ita kadai ce kai tsaye mutum yayi niyya, to shine ake ce ma ifradi kenan, niyya da aikin haji ita kadai. Shi kuma kirani shine mutum yayi halma da umra da aikin haji hade gaba daya lokaci guda, shi wancan ifradi shine mutum yayi niyya aikin haji ita kadai, ko yayi niyya sai labbaika hajjan kawai shikenan, yayi sa harami da sauransu ya ci gaba da abubuwan shi. Sannan kuma shi kuma kirani shine mutum yayi niyya da aikin haji da umra gaba ɗaya, labbaika umratan wa hajjan, an gane, to shine mutum zai hada su gaba ki daya. Shi kuma tamattu shine mutum yayi halma da aikin umra ita kadai, a cikin watannin da aikin haji kenan sadda wannan lokutan. Sannan sai kuma watan bayan ya kammala, bayan ya gama duk abin da yake yi, sannan ya zo ya yi aski da sauran abubuwa da ya cire kaya da ya sanya na wannan harma din da aikin haji da umara da yi, tunda an sani ita amma umara ita ma mutum zai cire sutura shi ya sanya waɗannan watan a zane din da wannan gefto din da ake sanya watan da mayafi, to su mutum zai amfani da su ba ko daga umara din. To bayan mutum ya cire sai ya komi, sannan in ranar 8 ga wata din ta yi na Zulhajji, sannan sai ya sake dawo ya harma da aikin haji, shi kuma shi yake ce ma watan tamattu'i kenan. To kuma kowanne daga cikin su da mai tamattu'i da mai kirani suna yanka hadaya, amma shi mai ifradi ba sai yayi hadaya ba shi, an fahimta. To saboda haka wannan shine nau'i din na shi ainihin watan aikin haji din. To waɗannan su ne. Sannan wato yanda mutum zai gabatar da shi aikin haji din nan shine kamar yadda na faɗa, idan mutum ya zo yana zuwa zai yi harama, don za a aje mutum inda zai yi harama din, wannan duk mun karanto shi dai da faɗin bayani sosai da gaske, ba faɗa a cikin iziya. Saboda haka amma nan ne duk a takaice ne yake karanta abu. Saboda haka sai mutum ya harama, ya yi wanka, ya sanya turare, ya sanya wannan watan zanin da gefto din da zai sanyawa, kuma ba zai rufe kanshi ba, ba zai sa takalmi rufaffi ba ko safa, an gane. Kai a malikiya har zobe mutum zai cire, ya cire shi ma, an fahimta. To wannan shine. To idan bayan mutum ya yi wannan, sannan sai ya ainihin ci gaba da talbiya har zuwa Makka din, da ya shigo cikin gari na Makka, sannan sai ya zo ya yi dawafi, wanda zai fara wannan dawafi ne a daidai inda wajen Hajarul Aswadi, wanda shi yake ce ma dawaful qudumi, wanda shine na zuwa ne na farko din. Wannan dawaful qudumi idan mutum ya yi shi shine gare shi ne ake yin sassaka ga zagaye uku na farko. To sassaka ake yi gare shi, sauran hudu din kuma su kuma sai yayi da tafiya, an gane. Ga dawaful qudumi amma sauran dawaful ifada, don an san dawafin ba kala guda bane, akwai dawaful qudumi, akwai dawaful ifada, akwai dawaful wada'i. To dawaful qudumi shi gare shi ne ake yin wannan sassaka din ga kashi ga shudi na uku na farko, tunda guda bakwai ne zagaya Ka'aba ne ake yi guda bakwai wajen Hajarul Aswadi, kuma daga nan ne mutum yake falawa. Duk sanda mutum ya kewayo zai yi ainihin addu'a da duk bukatun da kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala. To wannan shine bayan an yi wannan, sannan ya je ya sa'i tsakanin Safa da Marwa, shine tafiya tsaye, ya fara da dutsen Safa. In ya zo wajen dutsen Safa da ya taso, ya zo wajen na Marwa ɗaya kenan. In ya taso da dutsen Marwa ya dawo na Safa biyu kenan. Haka dai zai lissafa har shi ma ya guda bakwai. Kuma kowanne dutse ya rika tsayawa yana yin addu'a bisa gare shi. In ka hau dutse na Safa ka tsaya ka yi addu'a, in ka hau na Marwa shi ma ka tsaya ka yi addu'a, duk da haka ake yin su din dai. Saboda haka sannan mutum zai fita zuwa Mina, ya sallar Azhar a can, da La'asar, da Magariba, da Isha'i, da kuma Asuba, duk kuma kasar mutum zai rika yi. Sannan idan rana ta hudu, ranar 9 ga wata kenan, shi kuma bayan an kwana kenan a can Mina din. To bayan an kwana can ranar 9 ga wata na Zulhajji din, sai mutum ya taso zuwa atan Arafa. Idan ya zo Arafa shi kuma sai ya zo nan wajen tun daga nan har zuwa sadda rana za ta yi zawwal, ma'ana lokacin sallar Azhar kenan. Sannan sai ya yi sallar Azhar da La'asar gaba daya, jam'i kuma zai yi jam'u taqdimin kenan, ko ya gabatar ma'ana kamil watan wurin Al'asar ta yi da cika daidai, sai ya hada ya Azhar da La'asar baki daya, kuma kasar zai yi. Sannan kuma da kiran sallah ɗaya ne ake yi da iqama biyu, amma kowace sallah sai an mata iqama kenan. Sannan a nan abinda ake bukata nan alfa din nan mutum ya yawaita addu'a da yawan zikiri, yawan kaskantar da kai zuwa ga Allah da huskantar alqibla, da daga hannu yana addu'o'i da sauransu, da karatu alqurani, duk in yayi ba laifi bane shi ma, duk wannan shine. To sannan daga nan sai in rana ta fadi ana nan alfa din, to idan rana ta fadi to sannan sai a taso daga alfa a dawo zuwa Muzdalifa, ana tafiya kuma ana yin talbiya, ana zikin Allah, an san talbiya dai shine labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. To shine talbiya. To mutun yana tafiya ana yin wannan talbiya, haka ake yi din. An ya taso daga ainihin ita watan Arfa din har zuwa Muzdalifa din. Don haka idan ya zo Muzdalifa sai ya sallar Magariba a nan Muzdalifa din da Isha'i, jam'i zai jam'u takhiri ne shi kuma, shi ma kasar ne zai. Sannan bayan an yi wannan sai a kwana a nan, bayan ya kwana nan safiya ta waye, irin gari ya waye haka, to sai ya samu tsakowa guda, ya zama kenan ranar 10 ga wata kenan, ga wanda bai ta aikin haji ba sai a ce ranar sallah kenan. To sai mutum ya dauki tsakowa guda bakwai daidai matsakaita, kamar wanda ba su shi girman gyada ba, haka an gane, matsakaita dai haka, ruwa tsanan ba ana nufin manya ba, girman gyada kowa kiya kanga. to sai yaji wajen jamratul aqaba ya zo yayi wannan jifa da wani tsakuwa daidai inda ake son a jifa din to duk ko ina nan zai jefa dutsi daya ko ina duk sanda zai jifa kuma duk sanda zai jifa zai kabbala an gane yana jifa duk inda jifa zai kabbala to wannan shine zai jifa wannan tsakko guda bakwai da shi sa ake son ma har yana iya rika masa faya da watsuna saboda ko da ya jifa wani wanda bai fada cikin gurin da ake jifa ba sai ya saki wani malmakin shi din to wannan shine ya tabbatar da dai duk inda yake jifa din ya jifa ta fada cikin wannan gurin da ake jifa din sannan kuma an so mutun ya sanya ya zama ka'aba tana wajen hannun shi na hagu sanda sai wannan jifa din wannan shine ita kuma mira ya zama tana wajen hannun shi na dama dan hakan ya yiwu amma in bai yiwu kuma ba komai bane ba komai sannan bayan ya jifa sai ya zo ya yanke hadayar shi in ya zama wanda zai yanke hadaya ne mai kiran ne kinan ko ta matu'i wannan shine sannan sai ya aski ko kuma sai sai duk wanda ya daidai yayi in mata ne kuma ita kuma za su tara gashin kanta ne gaba ɗaya haka ga sai ya dan datsi da bai wuce kamar tsawon gabar yatsa ba gabar yatsa haka ga gaba ɗaya yatsa ba shine ake cewa anmula to wannan shine to daga nan kuma bayan wannan sai ya zo watan makka sai ya zo yayi dawaful shi ake cewa dawaful ifada shine zo yayi wannan dawafi shi ma kamar yanda yawan can na dawaful kudumi haka nan zai shi aka dai shi ba zai yasa ka gare shi din ba sannan bayan an gaba dawafi an sani ana yin sallah ta nafila a maqam Ibrahim ko anan wajen ana yin sallah raka'i ta nafila gure to wanda daga shine sannan sai ya zauna mai na kuma kwana biyu ko kwana uku domin wannan jifa din da ake yi to dai a takaice dai wannan shine a takaice wajen bayanin aikin hajji saboda karatun yawa gare shi kuma ina son takaita karatun ne ba da sun yana yin tsawo da yawa sosai da gaske amma dai mun faɗa bayanin da yawa can cikin lissafin iziya wato shine yake cewa باب فرائض الحج باب كنا نفر للحج الحج حج فرض فرلا شيء يلزم تالزم شيء ما المستأم يسمى المستأم يسمى يكو يشي فازمي السيرة كأنا ففي نير نير تفيا له غريش أكين حج أزماء نية مكرفي يشي فروضه فرلاشي الإحرام حرمة ثم النية سن النية ثم الوقوف سن سيوا ليلة الأضحية a dalil layya wato shine tsayo alfa wanda mun kai bayani can farko to shine yake nufin wato tsayowa a cikin dare na wannan yanki na dare ya zama ka same shi to wannan farilla ne shi yasa ka ji wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajju arafat wato shi ita wato arafa din tsayo arafa din ita ce aikin hajjin gaba daya to wannan shine furuduhu farillan shi al-ihram halama shine mutun ya sa wadannan sutura tashi cire wadannan kayayyakin nashi ya sanya wato zani da kuma haka maza da mata kowa zai yi an fahimta shine furuduhu farillan shi al-ihram halama thumma niyya sannan niyya thumma luqufa sannan tsayuwa lailatul udhiya a dalil layya yace bil jabali wa wannan tsayuwa nan bil jabali ga dutsin nan al-ma'ruf wanda yake sananne shine dutsin arfa kenan shine ma'ana arfa ne amma duk fadin filin arfa din gaba daya duk matsayin wurin tsayuwa ne ba dole sai bisa ga dutsi ba shine bil jabali ga dutsin nan al-ma'ruf abun sani wato na arfa kenan ai wannan tsayi mutun ya tabbatar da ya wannan tsayuwa din qabla al-fajr gabanin hudu al-fajr yace a ani abin da nake nufi bi zaka da wannan fajr da wamin nahadi alfijri na ranar layya ranar suka ma ranar da ake soke hadaya da layya to shine nake nufin wannan daren na gobe sallah kenan to ya zama ka dan samu wani yanki na dare ka ya tsayo arfa da shi ciki kine bil jabal ga dutsin na al-ma'ruf sananne qabla al-fajr gabanin fudu al-fijr a ani abin da nake nufi bi zaka da wannan alfijrin fajr da wamin nahadi alfijrin ranar suka ma ranar layya yace sannan sun maddawa fa sannan dawafi shine dawful ifada kenan shi yake nufi nan ne yawa shine farilla din dawful ifada ba na kudumi da mun kai magana can ba dawful ifada yace sun maddawa fa sannan dawful ifada lazimun malzim chini sannan wasa'i da yin tafiya tsakanin safa da marwa kenan ala khilafin bisa ga sabani yaktadihi ra'ayi wanda ra'ayin malamai yake hukunta shi ma'ana bisa ga sabani na malamai cewa shi sai yi din shi ma farilla din ne ko ba farilla bane shine sun maddawa fa sannan dawafi lazimun malzim chini wasa'i da tafiya tsakanin safa da marwa ala khilafin bisa ga sabani yaktadihi ra'ayi wanda ra'ayin malamai yake hukuntawa babu sunanil hajji babu kenan na sunanin hajji wama ada hadha famin masnunihi مثل الهلاك والذي من دونه ورمي ما يكون من جمار والنهي عن تكلم الأظفار وأمحي لمحرم الجيوب والنهي عن تلطخ بالطيب روائي إياد أنها مسنونة عن التي في حجنا مسنونة قد نجزت قواعد الإسلام الحمد لله على التمام يتشي باب سنن الحج باب كنا نسنون الحج yace to wa ma ada hadha duk abun da ba wannan ba ma'ana wadannan abun da zano maka duk wani wanda ba shi ba fa min masnuni shi yana daga cikin sunnonin aikin hajji fa fadillah bane sai yace mislul hilaqi misalin aski wallazi min dunihi da abun da wannan abun da bayan shi wai ma'ana wanda bai kai ga aski ba sai sai yake nan ko ya kaga shi bai kai aski ba haka in ka kada aikin hajji to abun da annan watan sai kai sai kai aski ko kai aski gaba daya ko kuma kai sai a rage masu maka yayi ba dole sai ka aski gaba daya ba shi yasa kaga ake so in sadda mutun zai halma da aikin hajji din in yana ganin ka baka mai ya kare zai ji ya damu da akai fuza sun mashewa ko su ma to yana fa yana dan yin askin kamin ya fara ko yanki akai fun kamin ya fara an gane to wannan shine da kuma duk inda wata kazanta take ta jiki ne kuma kamar ina aski gashin mara ko aski gashin hamuta hakan ga duk yana iya yi kamin ya fara aikin hajji din amma in ya fara kuma to ba a yi sai in ya kammala gaba daya to shine yake cewa ma ada hadha duk abinda ba wannan ba min masnuni yana daga cikin sunnonin shi mislul hilaqi misalin aski wallazi min dunhi da wannan da bai kai gare shi ba wato sai sai kenan sannan ya ci war ramyu da jifar jimari wato jamrore nan ko da munka fada can baya to shine wadannan jifa din da ake na shi dan dama an sani warare ne guda uku wadanda ake wannan jifa din wadannan jamrore da ake jifa warare ne guda uku haka wadanda ake jifa cikin su din to wannan shine yake nufin wadannan jifar yana daga cikin sunnonin shine warramu da jifar da jifa min jimari daga jamrori warramu da jifar ma yakunu abin da ya kasance min jimarin da jamrori sannan wannan hayu da hani an takallumil azfari daga yanki akai hu ma'ana sadda mutun ya fara aikin hajjin to an hana shi ba zai yanki akai hu ba sai in ya kammala gaba din sannan yace wa an muhidi muhrimil wa an muhidi muhrimil jiyubi hakanan an wa an muhidi an hana wa an muhrimil wato na so in ga ya zamu rarraba shi ko dan sauki wajen fasara din ga masu kula wa an muhidi muhrimil jiyubi hakanan an hana sanya sutura kewayayya ga mai halma ma'ana nan abin da yake so ga mana wai shi mai halma an hana shi ya sanya wadansu sutura kewayi dunkaki haka ma'ana shine wa an muhidi muhrimil jiyubi hakanan daga an hana watan saki wayin tufafi ga mai halma sannan wannan hayu hakanan da hani an taladdukin daga cudanya bidibi da turare ma'ana kan mutun ya sanya turare a lokacin da yake cikin aikin hajjin ba a sa turare mai wanda yake mai maga jikin mutun to shine wa an muhidi muhadimil jigubi hakanan an hani daga watan sa su kiwayen tufafi ga mai halama wannan hayu da hani kuma an taladdukin daga cudanya bidibi da turare sannan yace rawa iyadun iyadu ya ruwaito annaha cewa ita 50 ce a ani yace abinda nake nufi allati masununa wannan da take abu sunnantawa fi hajjina a cikin hajjin mu wai sun kai 50 sunnoni inji iyadun shine yake nufin rawa iyadun iyadu ya ruwaito annaha cewa ita 50 ce a ani abinda nake nufi masununa abu sun allati masununa abinda take abu sunnantawa fi hajjina a cikin hajjin mu Allahu a'lam to shine yake nufi dai yana nufin 50 ne yace kan nujizar qawaidul islami kada haqiqa nujizar qawaidul islami an gaugautar da shika-shikan musulunci alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala tamami bisa ga cika ma'ana na nufin to waɗannan shika-shikan musulunci nan da dama ko can su yayi ne tarawa ga wannan littafi na qurdabi to ya cika su din ya gaugauta ma'ana kenan yayi a rugurguje ba tare da yayi dogon bayani mai fadi kwarai ba domin masu koyon fara karatu tun dama ko can ya fada yace ta yare ce ko fa hazi urjuzatul wildani yace dama ko can waka ce ta baharur rajazi amma ta ɗan yare ce yayi wannan waka din kaga to shi yasa ya takaita duk abubuwan bai ta fadadawa irin haka nan sosai sosai ba kaga in dai mutun ya tsaya yaro ya fahimci wannan tukun da kyau don ya kiyaye shi da kyau to kaga in ya zuwa gaba zai samu sauki wajen kuma fahimta wasu abubuwan nan gaba din to shine ma'ana kannujizat haqiqa an gaugautar da qawaidul islami watan shika-shikan musulunci alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala tamami bisa ga cika to sai ce babun fi du'a ibabi kuma a cikin addu'a ma'ana tunda ya kammala littafi yanzu to kuma zai yi addu'a yace ya rabbi awnan bi fada'ilil qur'ani wa bin nabiyil mustafa al adnani ighfir li abdin muznibin da'aka wa tub alayhi ma lahu siwaka wa nazilin fi nazmihi wastaghfir la'allahu yanju gadan fil mahshar اغفر لنا وللجميع المسلمين وكل من جد وقال امين تو شيني مالا يچي بابن بابي كينن في الدعاء اچكن الدعاء ma'ana shine zai yi addu'a na kammala wannan littafi, yace ya rabbi ya ubangiji aunan ina roƙon taimako bi fada'il alqur'ani saboda falalo saboda tarjujin qur'ani, ma'ana yana tawassuli da alqur'ani, yana neman agaji da taimako daga Allah madaukakin sarki, shine ya rabbi ya ubangiji aunan ina neman taimako, ina roƙon taimako bi fada'il alqur'ani saboda daraja alqur'ani wa bin nabiyyi al-mustafa kuma da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-adnan dan adnan, ma'ana yana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan neman taimako. Shi yasa duk mutumin kirki wato wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce maka ai ba za a yi tawassuli da manzon Allah ba, haramun ne ka ce Allah ya maka saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wato bare wannan duka wasu fahimta ce ta wayansu wadanda suke yi, kuma alatila da dole sai an bi, sai kaga mutun ya nuna cewa ai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi haramun ne, amma kana yi da aikin ka, shi yana gana aikin naka kenan, yana gana aiki ne ya kai ga darajar manzo Allah, aikin nashi ya isa Allah ya yi mishi abu don wannan aikin nashi, amma shi manzo Allah bai isa ayi mai don shi ba. Yanzu misali sai ka zo kai sharakwata da sai ka zo ka roki ubangiji ya Allah dan sharakwatan da ne kaman kaza, kana ganin sharakwatan kake nan tafi manzo Allah wallahi billahi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka watan tawassuli da manzo Allah sallama, malamai sun tabbatar wanda suke ba sun kasan kima da wata alqadari na manzo Allah sallama, to sun tabbatar da ana tawassuli. Shi yasa kaga ko shehu Mushi Usman dan Fodio zaka ga shi ma littafin shi na Ihya wa Sunna duk karshen babi sai yayi addu'a, yana cewa Allah ka datar da mu da bin sunnan manzo Allah sallama bi jahihi inda ka don alfarmashi da aggare ka, duk karshen babi na Ihya wa Sunna na Shehu Usman dan Fodio sai yayi wannan tawassuli din. Saboda haka wato tawassuli da manzo Allah bane wanda ke tabbata ce dai wannan wani babu ne mai zaman kanshi, wannan yanzu aika tu kare tu karatu ne a ciki ne shi ma mai yawa. To kaga shi ma wannan malami gashi yana tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma karshe ma dai ai idan mutum ya sa lura da kaifin hankali da basira koda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya tawassuli ai da aiki ne ma mutum ya tawassuli, domin ai kai son annabi ne kake yi da ganin girma dai da daraja te, ai wannan itiqadin wannan kudurin naka da kai cikin zuciyarka ai aiki ne saboda kana ganin ne da kima da darajar da yake da san gurin Allah, shi yasa ka roki Allah na shiya. To wannan kudurin da kuma ganin darajar tashin da kai wanda ka gano da jira ai aiki ne, to tunda ko ka aiki ne a shi ma har yanzu kenan kai dai tausuli da aiki ne bisa ga hakika kenan in za ka kalle wannan fuskar. To Allah dai ya fahimtar da mu ya gane da mu, muna fatan Allah ya mana dukkanin bukatun mu gaba daya biya mana don alfarmar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To shine ya rabbi ya ubangiji awanan ina roƙon taimako bi fada'ilil qur'ani saboda fadalar alqur'ani wa bin nabiyil mustafa aladna wa bin nabiyil mustafa sannan saboda fadalar annabi almustafa wanda yake abun zabi aladnan dan adnani wato daga cikin kakannin manzo Allah ne ko adnani din. Yace igfir ya Allah kai gafara li abdin gabawa muzunubin mai zunubi da aka da ya roke ka wa tub alaihi Allah ka karbi tuba gare shi malahu siwa ka baya da waninka, ma'ana yana nufin kai ne yake nufi shi al-imam Yahya al-Qurtubi din, shine ya gafara kai gafara li abdin gabawa muzunubin mai zunubi da aka da ya roke ka wa tub ka karbi tuba alaihi gare shi malahu siwa ka baya da waninka ya manzan Allah ya ubangiji. Yace wa nazirin haka ne ya Allah kai gafara wa yace yace wa nazirin da mai dubawa fi nazmihi a cikin tsarin shi wannan mai littafin wai hadda wanda ya karanta wannan littafi din ya Allah kai gafara gare shi. Yawwa yace wastagfir ka nemi gafara la'alla wastagfir ya Allah kai gafara la'allahu watakila yanju ya tsira gadan gobe fil mahshari watan atashin a filin tashin alkiyama. Wai ma'ana shine yana addu'a ne ga duk wanda yake ya karanta wannan littafin nashi, shine yake cewa Allah duk wanda ya karanta wannan littafi da Allah kai gafara gare shi kila ya samu tsira a gobe a lahira. Shine wa nazirin da mai dubi fi nazmi ya cikin tsarin wakar shi wastagfiri Allah kai gafara la'allahu ta'kila yanju garan ya tsira gobe fil mahshari a filin tashin alkiyama. Yace ya Allah igfir kai gafara lana gare mu wal jami'il muslimina da dukkan musulmai wa kullu man jadda da duk wanda yake kokari wa qala amin yace amin, to Allah shi ma ka gafarta mashi amin, muna roƙon Allah ya gafarta mana zanen baki daya. Yace tammati littafi ya cika zamba mai tabbata ko igfir ka ya gafara lana gare mu wal jami'il muslimina da dukkan musulmai wa kullu man jadda da dukkan wanda yake kokari wa qala amin yace amin. Yace tammati littafi ya cika bihamdillahi da godiyar Allah wa husni aunihi da kikkiawan taimakon shi assalatu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata ala rasulillahi bisa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi gaba daya. To wannan shine a karshen wannan littafi na Qurtubi
wanda al-Imam Yahya al-Qurtubi yayi kuma yana da kyau da yake wasu suna magana al-Qurtubi din da yake magana ba hawancin Imam al-Qurtubi mai littafin tafsiri ne ba an fahimta yawa wannan al-Imam Yahya al-Qurtubi wani Qurtubi ne din daban ba mai tafsiri bane wancan yawa wancan mai tafsirin shi daban yake wannan kuma Imam Yahya al-Qurtubi shi kuma daban yana da kyau a fahimci hakan din kwarai da gaske wanda can cikin tarjuma da muka yi ta kace ta kamata a ce mun faɗi wannan ko to muna fatan Allah ya saka mu wannan malami da alkhairi da ya rubuta wannan littafi da mu kan mu yanzu da muka karanta muna roƙon Allah ya sa da mu da shi baki ɗaya ya gafarta mana da masu sauraren mu da waɗanda suke kokari wajen ya hada karatu tukan ga al'umma ƴan uwa suna karuwa duka baki ɗaya muna roƙon Allah ya hada mu baki ɗaya a cikin dukkan alkhairin da ciki muna roƙon Allah ya hada mu baki ɗaya da mu da dukkanin ƴan uwa masoya waɗanda suke kira suna ta nuna farin ciki da kuma kyawun addu'o'i akan waɗannan karatuka da suke da muke yi duka muna roƙon Allah baki ɗaya da mu da su Allah ya mana jagora kuma Allah ya karba mana wannan hidima da muke yi da mu da muke karantawa da ku masu yadawa ƴan uwa suna samu daban-daban da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da masu sauraron mu masu wannan fatan alkhairi maza da mata manya da kanana gaba ɗaya muna makowa fatan alkhairi mu ma muna makowa addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya hada mu ya samu tarayya gaba ɗaya cikin wannan alkhairi Allah ya hada mu baki ɗaya aljanna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai mun sake kuma zamu diba littafin da ya kamata kuma mu dora da shi insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين